إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan lokaci wato daren litinin daren 3 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan February shekara miladiya ta 2021 daga wannan makaranta ta mu ta Darul Harith Salafiyya da Kizariya a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi a inda muke gabatarwa da ƴan uwa dalibai darussa daga littafin Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim karkashin taken ladubban ilimi wannan littafi na Tadhkiratu Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wallafar malam al-qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Sa'adillahi al-Kinani wanda aka fi sani da suna Ibn Jama'a wanda ya rishe ka ta 733 Allah ubangiji ya gafarta masa wannan shine darasi na 47 a cikin jerin gir waɗannan darussa insha Allah mun zo ƙarshe littafin zamu tashi inda malam yake cewa alhadi ashar ladabi na 11 daga cikin ladubban zama a makaranta an ya taqaddama alal mudarris fi huduri mawdi'id dars na daga cikin ladabin da ya kamata dalibi ya kula da shi shine yayi kokari ya dinga riga malami zuwa majalisin karatun wala ya ta'akhkhar ila ba'da julusihi wa julusil jama'a karka dinga yin latti zuwa makaranta har sai malam ya zauna sauran dalibai sun zauna fayukallifuhum almu'tada min alqiyami wa radd as-salami dan karka tirsasa wa mutane abinda aka saba na sai sun miƙe ko dan su baka waje ko dan ka wuce da kuma in ka musu sallama sai sun mayar maka babu shakka wannan ya daga cikin ladubba da ya kamata a kula da shi yana daga cikin kuma abin da aikace zaka ga dalibai muna sakaci da shi wato ba daidai bane jama'a a ce malami ya zo zai karantar kuma ya tarar mu daliban bamu zo ba ko dai mun yi latti ko kuma mun zo din amma muna tsaye a waje muna tafira muna latsa wayoyinmu muna shan rake muna shan shayi da sauransu saboda Allah wannan ba daidai bane ana so ne a zo a zauna a jira malami kamar yadda ake jiran liman a jira shi kowa yazo ya zauna ya natsu ya bude littafin shi jira malami Allah ya gafarta mala albani namu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi ya dade kamar yadda na bata wanda rasi a can baya cikin wannan jiran giya malam ya dade yana mana fada da tankiya akan irin wannan wasu mu da dama sun gyara mun saba da wannan tarbiya a wannan makaranta san da malai yake rayi amma zaka ga yanzu wannan rashin arziki ya dawo wani lokaci za a zo nan za a fara darasi darasin da yake tsammanin mutum 40 mutum 50 mutum 30 sai ka tarar da mutum 3 ko mutum 2 wani lokaci ka tarar da mai daukan karatun ne kadai sai malamin da shi ake farawa kun san mun sha fara karatu haka wanda wannan ba daidai bane ko ba komai yana sanyawa mutane malal wani gazawa a cikin rayuwarsu sannan kuma kai da kake latti zaka yi asarar abubuwa da dama sannan zaka shigo ka jawo mutane hayaniya ka dauki hankalinsu a ji karan takalminka a ji kana jayo kujera da sauransu haka yana da kyau mu kokari mu gyara jama'a an ce za a yi karatu karfe kaza to mu kokari mu zo minti 10 minti 15 kafin wannan lokacin wannan ya daga cikin abin da muka saba da shi na wato African time da ake cewa wannan concept na African time wanda abin bakin ciki zaka ga hatta salloli na farilla yanzu sai a kira sallah a kira iqama duka mutane ba su shigo ba sai su shigo daga baya wani lokaci daga liman sai imamu mutum biyu da ladan da wani dan yaro karami su za su fara sallah saura kuma sai dai mai ta shigowa daga baya to tun daga muka kasa tsayi da lokacin sallah mu cika alƙawarin shi shi yasa duk abin da aka gaice mu za a yi sai mun yi latti daurin aure jana'iza meeting kasuwanci shiga aji shiga lecture jarabawa za a yi tafiya za a je anguwa kai da matarka kai da abokinka kai da ƴaƴanka kowa a cikin wannan fitina muke talatti har ya zama mana al'ada Allah ubangiji ya kyauta Allah ya sa mu gyara malam yace wa rubbama fahim wa rubbama fihim ma'dhurun fayajidu fi nafsihi minhu wa la ya'rifu udhra tayu a cikin su akwai wanda yake da wani uzuri idan ka zo kamar haka kasa ya tashi sai ya ji haushi a ran shi ka zo ka takura mishi zai ji haushi a ran shi kuma kai baka san uzurin sa ba wa kad gala salafu malaman da suna cewa min al adabi ma al mudarrisi an yantazirahu al fuqaha wa la yantazirhum ya daga cikin ladabin da ya kamata a dinga yawa malami an yantazirahu al fuqaha ya zama dalibai malamai masu sauraron shi suna jiran shi wa la yantazirhum shi ba zai jira su wa yambagi an yata'addaba fi huduri ad-darsi bi an yahdurahu ala ahsani al hay'ati yana daga kyau kuma haƙila yau mutun ya saba da zuwa makaranta da kyakkyawar kama yayi shiga mai kyau ya tsaftace jikinsa ya zo cikin mutunci ya zama presentable kamar yadda an zaje makarantun boko ake zama presentable baka zuwa aji ko lecture ko wani makamantan su ka zama kacakaca kamar an dauko ka a cikin bola wa akmalit taharati da kuma tsarki mafi cika Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kasance yana umarni da haka yana sanya ga ɗaliban ilimi wato ya sanya tufa mai kyau far tufa haka yazo a cikin Muwatta Malik cikin Ballagat haka Imam Malik aka ce idan zai zo makarantar sa sai yayi wanka ya ci gayu to malamin makin haka kai ma ɗalibi karka zo haka kacakaca kamar ka taso daga aikin kwasar shara ko ka fito daga gona ko kuma da kayanka na aikin fawa ko na gariji ko na share-sharen hanya da makamantan su zama dai kana da kyakkyawar kama saboda wannan yana nuna kana darajta abin da ake wa kana Sheikh Abu Amr al-Sheikh Abu Amr ibn Salahi kenan al-Imam Abu Amr Taqiyuddin Uthman ibn Abdurrahman al-Kurdi al-Shahra Zuri al-Shafi'i babban malami ne daga cikin imaman musulunci wajen ilimi da addini wanda rasuwarsa shekara ta 643 Allah ubangiji ya gafarta mashi mai muqaddima da sauran litafai babban malami ne shi aka ce ya kasance yaqta'u man yahduru min al-fuqaha id-darsa mukhaffafan bi ghairi imama idan ka zo makarantar shi baka da rawani to sai ya kore ka ba a shiga mai makaranta haka da kai tsirara aw mukaffaka azrari al-farja ko ya zama baka sanya butiran gabari ga ba al-farjiya riga ce wadda a yanzu kai cewa kaman jallabiya ko kaftani ko babban riga tun a wancan zamanin da an santa riga ce irin ta ustadai kamar yadda mai mujamul wasil yake cewa thawbun wasi'un tawilul akmami yatazayyanu bihi al-ulama yace riga ce babba mai manyan hannaye kaga dai kamar da irin jallabiyan nan irin ta mutanen Sudan yace malamai ne suke kwalliya da ita to kamar kace jallabiya ko kaftani ko babban riga ko alkyabba ko makamantan su to in ka saka riga baka balle botiran wuyan rigan ba baka sanya wato abin nan abin da ya kamata a sanya na botir ko link ka balle ba alamar baka shirya ba kenan you are not organized kai ba mutum ne da kake tsararren mutum ba ai bai yiwa ka fito zaka je wani muhimmin abu a ci za dauke ka hoto ne ko zaka je wani event ko wani activity wanda yake wani mai muhimmanci a ce kuma haka zaka fito da rigar ka botira abu da ana ganin singletin ka ko gashin kirjin ka ai ba zaka yi haka ba ko to in ka zo mishi makaranta haka sai ya kore ka cikafta wayuhsinu julusahu wajibi ne ga dalibi ya kyautata zaman shi zama na mutunci zama na girmamawa wanda zai dace da mutunci da sanin ya kamata wastima'ahu ya kyautata kuma saurare ya zama hankalinka da kwakwalwarka na kan abun wa iradahu da abin da zaka kwararo wa jawabahu da amsar da zaka bayar wa kalamahu da zancenka wa khitabahu da kuma wato zance da zaka yi da wani wala yastaftihul qira'a kamar da Allah yake cewa qulu linnasi husna ka dinga fadan magana mai kyau wala yastaftihul qira'ata wa ta'awudha qabla al mudarris kar ka fara tsoma baki ka fara magana kafin malami ya fara yi ma'ana wannan irin karatu wanda yake kowa kamar da yake a tsarin katun zaure kowa yayi nashi to kafin malamin yayi ta'awuzi yayi basmala yayi tashahhudi yace to a fara kar ka riga malam masallaci wa idha da al mudarrisu awwal ad-darsi ala al adati ija ajabahu al hadiruna bidu'a ilahu aidan sannan idan malami ya fada yake to a fara darasi za ku amsa mishi da addu'a hafizakallahu ko jazakallahu khairan ko asanallahu ilayka ya shekhana da makamantan su wa kana ba'du akabiri mashayikhi zuhadil a'lami yazburu tarika zalika wa yughallidu alayhi wasu daga cikin manyan malamai shehunne masu zuhudu sun kasance suna ainihin wato yin tankiya ga wanda bai yi malamin shi addu'a sannan malamin zai ce to bismillah kar kai ka fara jambaki sai ka ce jazakumullahu khairan ko ahsana ilayka ya shekhana ko ahsanallahu ilaykum ya shekhana ko ire-iren waɗannan lafuzza da aka samu daga malamai da daliban su waye tahaffazu minan nawmi kai kokari ka kiyaye kar ka dinga bacci a majalisi malaman da an kana bacci a majalisi za dauke ka wanda baka sa abin da kake bane kuma har yanzu bai daga cikin alamar ka san muhimmancin abin da kake yi a zo ana yi kuma kai kana ta bacci ana taro ko ana meeting ko ana tattaunawa ka kama bacci wan nu'as da gengedi wal hadith da pira side talk magana da wani wadhahiki ko kuma kai ta kirkira dariya wa ghairi zalika mimma taqaddama fi adabil muta'allim da wasu abubuwa da suka gabata a baya can da aka tattauna su game da ladubban dalibi kar ka zo majalisi ka dinga yin bacci kar ka zo majalisi ka dinga yin gengedi ko ka dinga magana to balantana kuma taba waya kaga da akwai waya a zamanin su sai ya fade ta kar ka zo majalisin karatu kuma ka zaro waya ka kai ta chatting ko ka dinga kallakalle ko ka saka earpiece kana duba dube kana leke-leke kana shashafawa ko kuma dariya akwai wanda duk magana da aka yi daya biyu sai ya kirkira dariya ko sai ya kipce ido da makamantansu duk wannan baya daga cikin ladabi malam yace wala yatakallamu bainad darsaini kar ka dinga magana tsakanin darasi da an dan tsaya din nan idza khatama almudarrisu alawwala yayin da malam ya gama darasi na farko bi qaulihi dan yace wallahu a'lam in ya zo karshen darasi na farko yace wallahu a'lam kafin ya fara darasi na gaba kamar a ce ana yin littafai da dama an yi tafsiri za a shiga hadisi za a shiga fiqhu za a shiga nahwu illa bi idnin minhu sai in shi ya bada izini yace ai wala yatakallamu fi mas'alatin akhadha almudarris alkalama fi ghayriha kar kuma wato ka sake ka shiga cikin wata magana bayan malami ya fara wata magana kai kuma ka tuso wata wala takallamu bi shay'in kar ka sake kai malami kadalan nan ka sa mishi baki yana magana hatta yanzura fi fa'idatan wa mawdi'an har sai ka nemi cewa lalle tabbas ka tabbata wannan magana tana da fa'ida kuma ta dace a yi ta wani istidraki ne ko wani tambihi ne ko ta muhimmiyar magana amma irin tsoma-tsoman bakin nan da mutane suke yi malamai a karatu ba daidai bane mun ji a baya hatta aya malami ya jawo mutane wai su bi shi da gudu suna ƙara sa mishi duk wannan bai dace ba sai in shi ya bada dama ya ce haka wa yahdharul mumara fil bahthi kuma ka guje ma jayayya da tattaunawa yawan jayayya wal mughalabati fi da kokarin sai ka kura kowa fa in sarat nafsuhu idan wani fushi ya taso maka ka ji wani haushi la jama'a yi kokari ka datse fushin naka bil jamis samti da ainihin wato linzami na yin shiru was sabri da hakuri walin qiyad da rankwafuwa kamar yadda aka samu daga abul mu'tamir al basri a cikin tafin nuzatul fudala yake cewa ta'allamtu samta 10 sinina nayi shekara 10 ina koyon yanda ake yin shiru haka Ibn Mas'ud yake cewa ma'ala wajil ardi ahwaju ila sijni min al-lisan shi babu abin da yake harshe bukatuwa zuwa ga asashi a gidan yara kulli shi fiye da shi harshe din yana cikin zafin as-samt na Ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an Ibn Mas'ud wa sa'ir as-sahaba to ka koyi imma malamin ya fada maka wata makan magana ko wani classmate dinka ko abokin karatunka ko zamil yi kokari ka iya yin shiru ka koyi shiru saboda annabi yana cewa faliqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliqul khairan aw liyasmut ko ka fada alkhairi ko kuma kai shiru kawai malam yace man taraka almira'a saboda na'am sai yake cewa limaru ya anhu sallallahu alaihi wasallama saboda abin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa man taraka almira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal janna wanda ainihin wato yabbar almira' yabbar wato musayya yabbar musu koda yana da gaskiya to wannan Allah subhanahu wataala zai gina mishi gida a cikin aljanna madaukakiya wannan ya kawo shi ne da ma'ana amma lafazin hadisin kamar da yake cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah daga hadisin Anas dan Malik daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ne man taraka al-kadhiba wa huwa batilun buniya lahu baitun fi rabdil janna wanda ya bar ƙarya wanda ƙarya muguwar magana ce za a gina mishi gida a cikin farfajiyar aljanna wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun wanda ya bar musu koda akan gaskiyar sa ce buniya lahu fi wasatiha, za a gina mishi gida a tsakiyar aljanna. Wa man hassana khuluqa, wanda ya kyautata halayyarsa, buniya lahu fi a'laha, za a gina masa gida a saman aljanna. Ash-Shaykh al-Albani ya kyautata wannan hadisi saboda shawahid din sa a cikin al-Silsilah sahiha lamba hadisi na 273. Wa wancan lafazin ya kawo shi ne kamar da ma'ana kawai haka. Ina fata mun gane wannan. To da haka bar musu koda kana da gaskiya alkhairi, fa inna zalika aqta'u lintisharil ghadab, wannan zai hana yaduwar fushi, kuma shi fushi yana da gaskiya abin da ke bata zumunci. Kamar da suke fara a karin magana suna cewa ma afsadal wudda bi mithli ghadab, babu abin da ke kaiwa a bata watin alwud, zumunta kauna kamar fushi. Wa ab'adu am munafaratil qulubi, kuma wannan yafi nisanta daga jawo zukata su kyamaci juna. Wa yashtahidu kullun min alhadirina ala taharatil qalbi li sahibihi wa khuluwihi an alhikri, dukkanin dalibai su yi kokari, ya mu dalibai mu dinga kokari mu tsarkake zuciyarmu daga jin haushin yan uwan mu dalibai, da kuma tserantar da zuciyarmu daga hikiru, daga bakin ciki, daga gaba, da hasada. Wa Allah ya kuma wa fi nafsihi shay'un minhu, karka sake ka tashi kana jin haushin dan uwanka dalibi da ka hada gunne mai ilimi, karka sake ka kwana da irin wannan abu ne da yake muhimmi kwarai da gaske. Mu kula da shi yayin uwa dalibai, mu guje ma kaba da kiyayya da hasada ga junanmu, saboda kaga wani yafi ka alamar fahimta, ko malamin yafi jan shi a jiki, ko yafi ka karfin hadda, ko yafi ka samun hali na rayuwa, ko Allah ya mishi wani budi da sauransu. Karka sake ka zama kana da irin wannan mummunan fahimta. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, malam yake cewa idza qama min ad-darsi falyaqul ma jaa fil hadisi, idan ka miƙe ka tashi daga gun makaranta aka gama karatu, to ka faɗa abin da yake a cikin hadisi, ya zama shine magana ka ta ƙarshe. Faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka faghfir li dhanbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yayi abin da ake cewa husnul ikhtitam, wannan shine ƙarshen littafin. Sai ya cike shi da abin da ake cike majalisi. Wannan hadisi ya zo a cikin ainihin wato littafin musaddar kana Abdullahi Abu Abdullahi Hakim ne Saburi, zaka ga Ibn Hajirin a can kashin Fathul Bari ya tattauna akan shi, ya yi takhrijin sa daga cikin addu'o'i da ake a ƙarshen majalisi. Ita ake cewa kaffaratul majlisi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wanda dai zauna a wani majalisi yayi wannan addu'a wajen tashi, idan alkhairi yayi a wurin sai a kife mishi ita da wani kyakkyawan marfi ranar alkiyama a zo da mai da ita tana kanshi. Idan abin da ya mummuna ne sai a gafarta mishi zunubin shi, Allah ka gafarta mana zunuban mu. To wannan shine ƙarshen littafin nan, amma za mu cike lokacin da muke da shi insha Allah da ambaton wasu sunaye na littattafai wanda suke sun zo su ma akan wannan tsari na littattafan, ko yadda ladabi da ko yadda ake koyan ilimi, ne da ake girmama ilimi, ne da ake girmama malamai, ne da ya kamata a halayya da ɗabi'ar ɗalibin ilimi ta zama. Za mu faɗi littattafan insha Allah kamar yadda muka samo su daga rubuce-rubucen malamai, da abubuwan da muka ji daga bakinsu, da abubuwan da muka ɗan lalleka. Akwai wata ƙa'ima da aka yi mai suna mu'jamu ma ullifa an talabil ilmi, to daga ciki nake suna ambata mana su littafai masu muhimmanci bisa jeren gyar alif ba. Akwai littafin akhlaqul ulama na al-ajuri, akwai kuma adabu talibul ilmi wanda aka ɗebo daga cikin aljami li akhlaqir rawi na al-khatib, wanda yake wannan aiki shine al-sheikh al-ustaz al-doktor Bakar Abdullahi Abu Zaidin rahmatullahi alayhi. Akwai littafin adabu talibul ilmi na Muhammad Sa'id Raslan jazakallahu khairan. Akwai littafin adabul imla'i wal istimla na as-sam'ani al-imam as-sam'ani wato Abdul Karim ibn Muhammad kenan as-sam'ani, domin sam'ani guda biyu ne. Akwai Abul Muzaffar as-sam'ani mai littafin qawati'u al-adilla wanda ya rusu shekara ta 489. To akwai kuma wannan da muke magana anan shine Abdul Karim Abu Sa'adin kenan Abdul Karim ibn Muhammad as-sam'ani wanda ya rusu shekara ta 562 mai kitabul ansab, da kuma shi wanda littafin mai suna adabul imla'i wal istimla. Ina fata muna ganewa. Akwai adabul mujalasa wa hamdul lisan na Ibn Abdul Barr an-Namari, Allah ya gafarta mishi. Akwai irshadut tullabi ila fadilatul ilmi wal adabi na Muhammad Abdul Aziz Ibn Mane. Akwai iqadul himma litalibi ilmi likitabi wa sunna na Adil As-Sa'idan akwai litafin ainihin wato taqidul ilm na al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi akwai al-Ijabatul Mukhtasara fi at-tanbihi ala hifdh al-mutun al-mukhtasara na Sheikh Suleiman al-Ulwan akwai litafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa fadlihi na al-Hafidh Abu Umar Yusuf ibn Abdul Barr rahimahullah wanda shi ma yana daga cikin litafin da suke syllabus ne na makarantar mu ta Daradis Salafiya kuma alhamdulillah mun fara karatun shi ba da juma'a wannan ba akwai kuma al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' na al-Khatib al-Baghdadi wanda ya yana daga cikin litafin da ya zama kusan wajibi ga duk mai koyon karatu a ilimin hadisi ya karanta shi akwai kuma litafin al-Jawharul Maqnun fi shuruhi al-kutub wal mutun na Saifu at-Tilal akwai litafin al-Hath ala talab al-ilmi والاجتهاد في تحصيله نا ابو هلال الاسكري من لافن كتاب الصناعتين وند يرسل شكرا تقري خدي ديدي اكو لتافن حليه العالم والمتعلم نا سليم ابن عيد الهلالي اكو لتافن حليه طالب العلم تبكر ابو زيد اكو كما ابنن خطبه في لتافن المؤمن للرد على الى الامر الاول نا ابو شامه تو خطبه ده يي واتو مقدمه akwai ad-durba al-malaka ta amru abdul mun'im salim sannan akwai litafin ar-rihlatu fi talab al-hadith na al-khatib al-baghdadi akwai zaghal al-ilmi na al-imam al-hafiz shamsuddin adh-dhahabi akwai sharaf ashab al-hadith na al-khatib al-baghdadi akwai at-turuq al-jami'a lil-qira'at an-nafi'a ta dr muhammad ibn hasan ash-sharif akwai litafin talab al-ilmi wa fadl al-ulama'i na ash-sheikh abdullah al-jibrin sannan akwai al-ilmu bayna ilay al-alim wal-muta'allim na Jasim al-Yasin sannan akwai litafin al-ilmu fadluhu wa talabuhu na al-Amin Muhammad al-Haj akwai litafin kitabul ilm na al-imam na al-shaykh al-allama Muhammad ibn Salih al-Usaymi rahimahullah al-Usaymin sannan akwai litafin awa'iq at-talab na Abdul Salam al-Barjas Allah ya gafarta mishi sannan akwai litafin fadl ilmus salaf ala ilmil khalaf na al-imam al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi akwai litafin al-faqih wal mutafaqqih na al-khatib al-baghdadi akwai litafin ainihin wato abinnan qimatu az-zaman inda al-ulama na abdul fatah abu ghudda akwai litafin kitab al-ilmi na abu khaythama akwai kuma litafin abinnan wato binnan majlisani min majalis al-hafiz ibn kathir litafaini guda biyu kanana masu amfani kwarai akwai majlisi da ibn kathir yana farkon su mai suna zammu man la ya'malu bi ilmi zammu man la ya'malu bi ilmihi na shi binnan wato malam ali ibn al-hasan ibn hibatillah ibn asakir ne dimashki babban malamin nan wanda rasuwarsa shekara ta 571 akwai kuma ɗayan juz'in mai suna juz'un fi dhammi qurana isu dukkanin su an buga su kananan litafai ne haka ba su tsabi 30 ba darul fikr sun buga su da dadewa tun wajen 1979 haka muna nan da su a makarantar na alhamdulillah akwai masbukul dhahab fi fadlil arab wa sharafil ilmi ala sharafin nasab na mar'i ibn yusuf akwai litafin adabut talab wa muntahal arab na al-allama muhammad ibn ali ash-shawkani rahmatullahi alayhi sannan akwai litafin bayanul ilmi al-asil wal muzahim ad-dakhil na al-sheikh abdul karim ibn salih al-humayd sannan akwai kuma ila yau litafin kayfa tatlubu al-ilm na ainihin wato abuna al-jibrin kenan sannan akwai masail fi talab al-ilmi wa aqsamihi na al-imam al-hafiz adh-dhahabi rahmatullahi alayhi sannan akwai abin ma'alim fi tariqi talab al-ilmi na al-sheikh abdul aziz ibn muhammad as-sadhan sannan akwai min hadith salaf fi talab al-ilmi wanda litafi ne mai matukar fa'ida na dr professor muhammad matar az-zahrani rahmatullahi alayhi akwai litafin an-nabad fi adab talab al-ilm na hamad al-usman akwai nasa'ih li talib al-ilmi wanda aka ciro su daga litafin saidul khatir na ibn al-jawzi sannan akwai litafin qanunul ilmi na Sheikh Salih Al-Asmari sannan akwai safahatun min sabaril ulama ala shadad idil ilmi wat tahsil na Abu Fatah Abu Ghudda sannan akwai al ulama ul uzab alladhina atharu al ilma ala zawaj na shi Abu Ghudda ila yau sannan akwai al ulama alladhina lam yablughu sinnal ashad na Ali al Umran malaman da suke masu ƙananan shekaru kamar yadda zabi kuma yake da ahlul mi'a fasaida wanda suka dade a duniya akwai al qira'a da Dr. Hassan Shahata akwai kuma littafin dalilul muslim ila al kutubil mufida wanda shi mana da amfani kwarai sannan akwai abin nan al ida'a fi ahmiyatul kitabi wal qira'a na Khalid An-Nassar sannan kuma akwai littafin al qawaid at-ta'siliya dalilul mutafaqqihina ila dabt al ma'arif al fiqhiyya na Ahmad al Utaybi wannan sa daga cikin littafai wanda suke za su yi mutum amfani kwarai da gaske wato juruwa ne kawai haka a gurguje za su iya mutum amfani wajen karanta su da kuma wato jin abin da ke cikin su dan samun ladabi da biyayya da tsari sannan dukkan littafan mustalahul hadith suna ware fasali guda dan yin magana akan adabul talib adabul muhaddith da adabu talibul hadith dukkan littafan mustalahul hadith suna da wannan sawa'un nazubi ne su ko na waki su ma suna da fa'ida kwarai dan samun ladabi da biyayya da bin tsari a neman ilimi to alhamdulillahi awwalan wa akhiran wannan ya kawo mu karshen wadannan jeren gedarusa daga littafin tadhkiratus sami wal mutakallim fi adabil alimi wal mutaallim wanda mun yi su kenan zuwa yanzu mun yi kaset guda ainihin wato ko mu ce mun yi darasi guda 48 kenan da 7 kenan amin wanda kowannen su yakan yi minti 30-30 alhamdulillah godiya ga Allah tun farko ga ƙarshe sannan kuma ina mika godiyata ga ƴan uwa dalibai waɗanda suke zama mai wannan aiki duk da yake a studio muke yin shi mun fara shi saboda sakamakon wannan corona kuma ga cewa gara mu ƙarasa shi a haka da ƴan uwa waɗanda suke taimaka mana wajen yaɗa karattuka na musamman irin su Malam Umar Khamis wanda ke Mina da Malam Abubakar Sadiq wanda ke nan Zaria da Malam ainihin Abu Ubaida wanda ke garin Borno da sauran ƴan admin dinmu masu kokari wajen yaɗa karattukan nan da saving din su da Malam ainihin wato mai mana cameraman shine wato Malam Jibril Allah ubangiji saka musu da alkhairi da kuma musamman ita hukumar wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiya karkashin jagorancin director ta wato Professor Abdul Gani Abdul Rafi wanda ko da yaushe yake taimaka mana duk abin da ya kamata don gudanar da wannan karatu da kuma coordinator wanda ke kula da bangaren wato karantawa da karatu da wa'azi da harkokin addini na wannan cibiya tamu wato shine Malam Dawud Ibrahim wanda aka fi sani da suna Dawud Az-Zahiri babban malamin mu ubangiji Allah ya saka mishi alkhairi a irin goyon baya da yake bamu da taimako wa ganin gudanar waɗannan karatu da kuma ku ƴan uwa dalibai masu bibiyar mu na nesa da kusa waɗanda kullun kuke mana fatan alkhairi kuma kuke wato ƙara mana ƙwarin gwiwa da ganin cewa an cigaba da waɗannan karatuka Allah ya saka wa kowa da alkhairi da kuma ƴan uwa dalibai waɗanda suke mana istidraki duk sanda wani muka yi wani tuntube ko wani kuskure ko wani abu daidai ba za su nuna mana cewa ga abin da ya kamata da kuma malaman mu waɗanda suke kullun suna ci mana albarka Allah ubangiji ya gafarta mu wanda suka rigaye mu daga cikin su irin shi kanshi Malam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi da sauran malaman mu da iyayen mu da ƴan uwan mu wanda suka rigaye mu mu ma an ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani da kuma malaman mu da suke raye muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah ubangiji ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ƙara musu lafiya da imani da ilimi mai kyau da nagarta Allah kuma ka sa mu wanye lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.